الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wanda dangi ne yau mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a 4 ga watan Al-Muharram shekara ta 2434 da 35 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma tabbas ga watan 11 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih kafin darasi ne uba laifi an tambayoyi sukan iya gabata na'am wai tambayar dan uwa shin wannan wata na Al-Muharram yana da bambanci da sauran watanni game da wata ibada kamar haka yake tambaya ko kwarai da gaske watan Al-Muharram Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya fifita shi da wata ibada ta musamman akan sauran watanni gaba daya banda watan Ramadan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalu siyami ba'da Ramadan shahrul ladhi muharram manzon Allah yace fiyayyen azumi bayan azumi na Ramadan manzon Allah yace shine azumin watan Allah mai alfarma shine kenan wata wanda yake na Muharram to dan haka kasancewar ibadar da ake bukatar musulmi su yawaita musamman a cikin wannan wata shine azumi agale ko mutun ya yawaita to dan haka kasancewar akwai kuma ranaku guda biyu wanda a cikin watan karan kansa waɗannan ranaku duka sun fifici sauran ranakun watan game da yin azumi shine ran 9 ga wata da 10 ga wata wanda 9 ga watan ana kiran shi tasu'a 10 ga watan ana kiran shi ashura wanda shi azumin ashura Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya farlanta shi kafin azumi na Ramadan kafin a farlanta azumi na Ramadan domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi ya azumci ranar Ashura kuma yayin umarnin cewa kowa yi wanda bayani ya gabata umarni kai tsaye idan ya zo daga Allah subhanahu wataala ko daga manzansa iya abin da yake fa'idan tarwa shine wajibi to dan haka lokacin da Allah ya farlanta azumi na Ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sanarwa wanda ya so yayi wanda ya so kuma ya bari bugu da kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna mana an so mutum inda hali ya azunci wato ranar Ashura an gane ko a cikin hadisi na Abu Qatada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa azumin ranar Ashura na kankare zunubi na shekara wadda ta gabata an gane ku sakamakon duk wanda ya azumci ran goma ga watan al-Muharram, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kankare masa zunubban shekara cikakka, ita ce shekara wadda ta gabata. Don haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu labarin Yahudawa ma suna azumtar wato ranar Ashura. Saboda me suke azumtar wato ranar Ashura? Suna azumtar wannan yini don godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan ni'imarsa da ya jaddada musu, shine da ya tsiratar da uwayensu ko kuma ce kakanninsu wato daga babban abokin gawarsu shine Fir'aun. Ubangiji ta'ala kuma ya halakar da makiyin nasu shine Fir'aun da mabiyansa. To dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya samu labari sai yake cewa mu muka fi ku dacewa game da annabi Musa. An gane ku, mun fi ku dacewa da annabi Musa domin mun yi imani da annabi Musa, mun yi imani da duk abin da ya zo da shi. Sabanin ku ba kun yi imani da wani bangare daga cikin manzanni, wasu kun karyata su. Manzon Allah sai ya dau alƙawari ya ce na in baqitu ila qadi la asumanna tasi'a. Manzon Allah ya ce in har Allah ya kai ni gadi, manzon Allah ya ce zan azumci 9 da 10. La asumanna tasi'a wal ashir, manzon Allah ya ce zan azumci 9 da 10 domin na saba ma yau. Abdullahi dan Abbas shi da ya rawaito hadisin yake cewa kafin shekara ta dawo Allah ya karbi rayuwar manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Don haka kenan a takaice azumtar 9 da 10 wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, haka ake bukatar mu fada. In har baka samu ba yin 9 to kada ka sake 10 ta kuce maka. Akwai hadisin da yake cewa a azumci 9 da 10 da 11, wannan wanda ya zo game da azumtar 11 bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Iya abin da ya inganta 9 wato da 10, an gane ko? Kuma sannan akwai abubuwa waɗanda ake gudanar da su a wannan yini na Ashura, waɗannan abubuwan ba su da asali a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Irin na sanya kwalli da irin wato shafar kan maraya, an gane ku? Bayani ya gabata shafar kan maraya bai takaita ba da yinin Ashura. Lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shafar wato kan marayu ba don komai ba, saboda tausaya musu, kamar yadda yake shafar kawunan ƴaƴan Ja'far ibn Abi Talib. Kuma abinda ama ake nihi da shafar kan maraya, ma'ana shine a kyautata masa, an gane ko? Ana iya shafa domin tausaya masa, to amma abinda aka fi so makasudin haka domin duk abinda yake da bukata a taimaka masa ya zamanto kamar mai uba. Haka ake bukata musulmi kada a bambanta marayu da waɗanda suke masu wato uwaye daga cikinsu, ya zamanto su zamanto kowa ana kyautata masa. To wannan kyautatawa ga marayu bata keɓanta ba da yinin Ashura. Sannan kuma akwai wasu nafil fili da suke badawa da wanda ake yi da wallaha, da waɗanda ake yi tsakanin magarba da isha, da waɗanda ake yi a cikin daren Ashura, gaba ɗaya su wannan ba su da asali a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan da wasu addu'o'i na musamman waɗanda ake yin su a ranar Ashura, wanda kuma ba komai ba jahiltar inda aka sa gaba, addu'o'i ne wanda ɗan Shi'a suka kirkira su, wanda addu'o'in galibi abinda suka kunsa wasu addu'o'in la'antar wato Abubakar da Umar da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman kuma iyalinsa Aisha da Fatima da Hafsa. Da yawa zaka gani malamai suna karanta wadannan addu'o'i amma ba sa fahimtar abinda addu'o'in suka kunsa, wanda ƴan Shi'a suka kirkire su. Dan su a wajen ƴan Shi'a fa ranar wato arawan ranar ashura tafi ranar arafa a wajen su tafi kowane yini matsayi a wajen shi'a domin kasancewar rana ce wadda aka kashe Husayn jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar zaka ga sun fito kan tituna da kaca da wukake suna yanka jikinsu yaro karami zaka ga an kafa wuka akan shi jini ya zuba titin da suka bi yanda ka san kamar an yi goran wata jini wannan abu ne sanenne duk wanda yake so ya ga tabbacin haka in ranar ashura ta zo ya kama tashoshi irin na yan shi'a akan antuna zai ga haka domin suna da itikadin cewa duk wanda jininsa ya diga a yinin ashura domin fansa ga Husaini to haramun ne wuta ta ci namansa a gobe kiyama a ran nan idan suka fito kan titina banda la'antar Abubakar da Umar da sauran sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da aiki a wannan yini to don haka kasancewar a mu matsayinmu na musulmi ba abinda Allah ya shar'anta mana game da ranar ashura illa azumtar ta kawai wannan shine iya abinda aka shar'anta mana sauran ayyuka na ibada ranar ashura ba ta da bambanci da sauran kwanuka duk abinda ka saba yi na ibada zaka yi a ranar akwai hadisai da yawa waɗanda suke na ƙarya wanda aka kirkira su waɗanda ake nuna fifiko game da ranar ashura da kuma wasu ayyuka na ibada waɗanda ba su da tushe a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin maganar cewa duk wanda ya yalwata ma iyalinsa a ranar ashura Allah zai yalwata masa tsawon shekara sau da za ta zo yalwata ma iyali a ranar ashura baya daga cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai ya halatta ka rike shi a matsayin wata ibada ce ta musamman ibada bata kahuwa sai da dalili tabbatacce alqur'ani ko hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ijma'in malamai yalwata ma iyali bai keɓanta ba da ranar ashura duk mutumin da Allah ya yalwata masa to ana buƙatar ya yalwata ma iyalinsa saboda duk wani alkhairi idan ka same shi iyalinka su ne suka fi cancanta a farko su fa'idanta da shi don haka Ubangiji ta'ala ke cewa liyunfik zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah ma'abucin yalwa ya ciyar wato gurgudan yalwashi an gane ko Hausawa suke cewa kowace ƙwarya da abin da ke cikinta take zuba liyunfik zu sa'atin min sa'ati ma'abucin yalwa ya ciyar daga baki gwargwadon yalwar da Allah ya masa sai ce wa man kudira alaihi rizquhu wanda aka kuntata arzikinsa ma'ana aka wayi gari matsayinsa talaka ne rayuwa dutse a hannun riga Ubangiji ta'ala ya ce kwalimin fikmin ma'ata kuwa shi ma ya ciyar daga abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bashi wanda ciyarwa a farko ga duk mutumin da daukan ɗawaine shi ta zama wajibi shine farkon wanda ya zama wajibi a kanka ka ciyar da shi to don haka wannan aya umarni ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa duk wanda Allah ya yalwata masa to ya yalwata a wajen ciyarwa don haka yalwatawa game da iyali bata keɓanta ba da ranar ashura keɓantar ranar ashura game da yalwata ma iyali wannan bid'a ce baya halatta an gane ku don haka ma ake kiran shi daren wato wai cika ciki wani dan uwa yake tambaya shin haka ne wai duk wanda bai cika cikinsa ba a ran nan a ranar kiyama za a cika cikinsa da wutar jahannama wannan ba haka bane ba an gane ku magana ce wanda bai ma dace a ce hankali ya dauke ta wanda in muka koma cika ciki ya cika lo da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haramun ne mumini ya cika cikinsa da abinci, haramun ne sifa ce daga cikin sifofin kafirai da munafikai cika ciki da abinci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma mala abunu adama wi'an sharran min badri fa in kana la mahala fa thuluthun li ta'am wa thuluthun li sharab wa thuluthun lin nafas aw kama qala. Manzo Allah yace dan adam bai taba cika wani makayi wanda yake na sharri da mugunta wato sama da cikinsa. Manzo Allah yace in har ban makawa dole sai ka ci da yawa. Manzo Allah yace to fa thuluthun li ta'am ka kasa cikin naka kashi uku, kashi daya manzo Allah yace domin ka ci abinci, an gane ko, wa thuluthun li sharab kashi na biyu domin ka sha abin sha, na uku kuma domin ka numfasa. Haka ake bukatar mumini ya kasance. Kaga wannan kenan, wancan ya ci karo da wannan hadisi. Sannan kuma shi kanshi cika ciki ba ma a shar'ance ba, a likitance ma illa ne, saboda galibin rashin lafiya da duk wata cuta da kake da ka sani ba abin da yake janyo ta illa cika ciki da abinci. Wannan abu ne sananne, ka auna ka gani da wanda yake cikin wadata dare da rana banda ci da sha ba abin da yasa gaba, da wanda kuma rayuwarsa wato menene ake cewa tsaka-tsakiya ce, zaka ga koshin lafiyarsa ba dai bane ba. Don haka wani malami yake cewa salatu muhlikatun lil anani wa midatu saqami ila saqali dawamu mudamatin wa dawamu waqi wa idkhalu ta'ami ala ta'ami. Yace abubuwa guda uku masu hallaka bayi ne, a gaggauce mutum zaka ga rayuwarsa ba inda za ta je ta zo. Yace wa midatu saqami ila saqali, me janyin rashin lafiya ne akan wata? Abu na farko sai yace dawamu mudamati, na cewa game da shan giya, duk wanda ya zama shan giyar shi ta wuce ka'ida to wannan ba inda zai je ya zo, an gane ko, abu ne wanda yake sananne. Sai ya ce wadawamu wabari, da yawan kusantar iyali. Na uku sai ya ce wa idkhalu ta'ami ala ta'ami, da shigar da wani abinci akan wani, ka ci abinci sannan kuma ka zauna hannu ka kara ci, ko kuma wannan abincin bai riga ya bai na rike yunwa ta dan fara kama ka kuma sannan ka samu wani abinci ka ci. To wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ba sa barin bawa ya zauna da lafiya. To dan haka ba maganar wato daren cika ciki, an gane ko, bar ma in shi a can kayansu ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ce, hanyarsu daban, hanyarmu daban, hanyarsu hanya ce ta shaidani, hanyar mu hanya ce tafiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hanyar jirgi daban, ta mota daban, ba komai ba ya bambanta mu da su illa su da kauna da tsantsar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da yanda muke son waɗanda Allah ya zaba masa a matsayin abokan zama, wanda bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mu da wani masoyi sama da Abubakar a doron ƙasa gaba ɗaya, ba mu da wanda yake fiyayyen halitta sama da Abubakar, sannan Umar, sannan Usman, sannan Ali, sannan kuma sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya. Aqidar mu, aqidar ahlus sunna wal jama'a, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su adalai ne, amintattu ne, mun yarda da su, mun amince musu kamar yadda mai sama mai kasa da abin da yake tsakankanin su ya yarda da su, ya amince musu. Haka kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallama bai bar duniya ba sai da ya ba da shaida akan su cewa su ne fiyayyun al'umma, khairun nasi karni thumma allazina yalunhum thumma allazina yalunhum, fiyayyun jama'a manzon Allah yace su ne jama'ata, ma'ana wanda suka hada zamani da ni, sannan waɗanda suke biye su, sannan waɗanda suke biye su. sabani ga ƴan Shi'a ba su da makiya illa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ko? Don haka wannan kwa tabarwa ce Ubangiji subhanahu wata'ala ya musu. Dan duk lokacin da kaji kana kyamar wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wallahi in maza ka jaddada imaninka domin layin da ake buƙatar ka bi ka sake shi. An gane ko? Ubangiji ta'ala ya ɗaukaka darajarsu ba don komai ba, don ya bakanta ma kafirai rai. Don haka ƴan Shi'a masu zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan babu tantama game da kafircinsu. Ubangiji ta'ala ke cewa Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يؤجب الزراء ليجيز بهم الكفار. أنقالك وأدى الله الذين آمنوا وأملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ونيك أن يتوى منهم أنا من تبئيذية من أنا لبيان الجنس وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِنُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ. Ubangiji ta'ala ya ma waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka nagari, an gane ko, na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maghfiratan gafara ta musamman wa ajran azima da lada mai girma ita ce aljanna. Ash-shahid akan janyo wannan aya da yace liyaghiza bihimul kuffara, dan Allah ya bakanta ma kafirai wato rai. Ubangiji ta'ala ya ɗaukaka wannan matsayi na sahabbansa, sahabban manzon shi sallallahu alaihi wasallam. An gane ku? To don haka wannan matsayi ne wanda Allah ya kai su. Don haka babu wani abin da yake kanmu kawai illa azantar wannan yini, bayan shi ba mu da wani ayyuka na ibada. Iya abin da muka saba yi a kowane yini, a kowane dare, to ranar Ashura ba ta da bambanci da sauran rani. Duk da cewa wannan shugaba na ƙasar Iraki Saddam Hussein yana daga cikin waɗanda suka gauraya kyawawan ayyuka a rayuwarsu da miyagun ayyuka, kamar yadda can Allah yake cewa akharuna atrafu bi zunubihim khalaqu amalan saliha wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba alaihim. Wannan sallah da suke yi a nan Karbala tunda Saddam Hussein ya hau mulki ya taka musu birki akan wannan shedanci da sujada da suke ma kabari da duk wannan ta'addancin da suke, ana rataye shi a wannan shekara suka fara gudanar da wannan sallah. Gushewar Saddam ba alkhairi bane ga ahlus sunna. An gane ko? Kasancewar shi abu ne shine wanda yake yayi jarumta, yayi abun a zo a gani a, saboda ƴan Shi'a, Shi'a ce ba musulmi bane ba, duk wanda aka bayyana masa ya nace akan haka to kafircinsa ya tabbata. Kwarai darasi da ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala, muna dai cikin kitabul hajji wanda mun tsaya ƙarshen wato babi na 136 da 137 wanda kusan ma'anar tasu ɗaya ne, wanda shi babi na 136 na bayani game da wato jifa taran 10 ga wata da 11 ga wata da 12 ga wata, wato ana jifa ramin ne da tsakuwa 7, duk da cewa a nan baban bayani da yake jifa na farko kenan na ran 10 ga wata shine yace babu rami jimari biya sabi hasayat, baban da ke bayani game da wato jifar waɗannan ramuka da ake kiransu da aljamarat, wanda bayani ya gabata lafazin aljimar jam'i ne na jamra. In suka ce jamra wato wuri wanda yake shimfiɗe da kankanan tsakonkon, ma'ana da tsakuwoyi, duk wurin da yake da tsakuwa shine ake kiran shi da wato jamra. saboda haka aka ambaci wannan wuri da cewa jamra. An gane ko? Duk da cewa akwai wasu maganganu daban waɗanda malamai suka zo da su a sanadiyar ambatan wannan wuri da wannan suna. Shine sai malam yace Ibn Umar Allah ya ƙara musu yarda shine ya bada labarin haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa jifa na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a ran 10 ga wata wannan jamra da ake kiranta jamratul kubra manzon Allah ya jifi ta da tsakuwa bakwai shine a baban malam ya shigo mana da hadisin Abdurrahman ibn Yazid daga Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda lokacin da shi Abdullah ibn Mas'ud ya isa izuwa ga al-jamra al-kubra ja'al al-baita an yasari wato sai ya maida Ka'aba a hagunkinsa bayani ya gabata al-alif wal-lam anan wato shine kenan lil ahad an gane ko ba kowane daki ba ake nihi illa Ka'aba kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhizu min maqami ibrahim musalla sai ya ce wa minan an yamini wa minan an yamini minako sai ya maida ta a wajen damarsa warama bi sab'in wato sai ya jefi ramin da tsakuwa bakwai kaga anan hadisin Ibn Umar wanda malam yayi ta'alikin sa a tarjumar babar da wannan hadisi na Abdullah ibn Mas'ud gaba ɗayan su sun yi ittifaki game da jifa na ramin Aqaba ana jefar sa ne da tsakuwa bakwai domin shi Ibn Mas'ud da ya jefa sai ya ce haka za ramal ladhi unzilat alaihi suratul baqara sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam yace yanda kuka ga nayi wannan jifa da tsakuwa bakwai manzan da aka saukar masa suratul baqara wato haka shi ma yayi wanda muna kokonto ko kuskure ne muka yi a darasi da ya gabata kamar mun yi bayanin cewa anan aka saukar da suratul baqara wannan kuskure ne ba nan aka saukar da ita ba ma'ana abin da yake nihi cewa hadha maqamul ladhi unzilat alaihi suratul baqara sallallahu alaihi wasallam wannan shine matsayin an gane ko wurin da wanda aka saukan masa suratul baqara anan ya tsaya yi jifa kamar yadda ko ga na tsaya nayi to dan haka wannan kamar malam yana mai da martani ne akan wasu daga cikin magabata na cewa da zaka yi jifa da abinda bai kai tsakuwa bakwai ba wato jifan ka yayi kamar yanda Qatada ibn Di'ama ya rawaito hadisi daga Ibn Umar Ibn Umar yake cewa ma ubali ramaitul jimara bi 60 aw 70 ban damu ba ban kula ba da zan jefi wato jamra in ma da tsakuwa 6 ko da 7 tare da cewa hadisin bai inganta ba domin akwai datsewar sanadi tsakanin Qatada ibn Di'ama da Ibn Umar domin bai ji ba hadisi daga wajensa don haka Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yadda wato yake inkarin mutun ya jifi wannan jamratul kubra ma'ana ya jifa da abin da yake kasa da tsakuwa bakwai to don haka wasu malamai suke ganin in kai ba komai jifan ka yayi tare da cewa wasu suna gani in dai ka jifi wannan rami da ake jifa da kasa da tsakuwa bakwai to akwai wani abu wanda yake na fidiya akan ka wasu daga cikin magabata suna ganin zaka yi sadaka bakin gulgudan abin da Allah ya hore maka ita ce za ta cike wannan gibi na jifan da baka cika ba kamar yadda ake bukatar ayi al-Imam Malik da al-Imam al-Auza'i suna ganin in mutun ya jifi ramin da ake jifa da kasa da tsakuwa bakwai in har bai yi nisa ba yakan iya zawa ya yi da cikewa an gane ko amma in cin ma wannan jifa ya riga ya kuce masa to suna ganin cewa dole sai an yanka wato fidiya dole sai ka samu rago ka yanka ko saniya ko rakumi shi al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa ko kuma mu ce malaman Shafi'iyya suna ganin cewa idan ka rage tsakuwa daya to iya abin da yake kanka zaka yi sadaka da mudu idan tsakuwa biyu ka rage zaka yi sadaka wato da mudu biyu in kuma ya kai tsakuwa uku ko sama da haka to dole sai ka yanka rago domin kasancewar wannan jifa wato wajibi ce don haka dai a takaice wannan babi ne na musamman malam yayi kamar yadda bayani ya gabata da tsakuwa bakwai ake jifa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana kuma haka sahabbansa suka yi wanda babi na 137 shi kuma yana maganar wanda ya jifi ramin Akaba ya maida Ka'aba a hagunkinsa menene matsayinsa yayi sunna tabbatacciya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi an gane ku shine malam ya shigo da hadisin shi Abdurrahman ibn Yazid yayi haji tare da Abdullah ibn Mas'ud fara'ahu yarmi al-jamratu al-kubra bi sab'i hasayat wato Abdurrahman ibn Yazid sai ya ga Abdullah ibn Mas'ud na jifan wannan jamra al-kubra wato da tsakuwa bakwai faja'ala al-baita an yasari wa minan an yamini ya maida Ka'aba a hagunkinsa mina kuma a damarsa kun makala sannan sai ya ce ha za maqamun lazi unzilat alaihi suratul baqara sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wurin nan da kowa gana tsaya shi ne wurin da manzan da aka saukar masa suratul baqara haka ya tsaya lokacin da zai yi jifa don haka bayani ya gabata kenan za ka dan gangaro cikin kurami ka maida Ka'aba ta zamanto a damarka a hagunkinka kenan mina sai ta zamanto a damarka kamar yadda muka yi misali teburin nan da yake gabanmu shine ramin Akaba kenan nan kuma sai na dawo kenan a bangaren kudu nake Ka'aba ita ce kenan a yamma sannan kuma mina ita ce a gabas to haka ake buƙatar in zaka jefi aljannatul kubra haka zaka yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi tare da cewa ta kowane shashi kai jifan jifan yayi illa kasancewar maganar da ake anan wanne yafi babu abin da yafi illa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna ma al'umma saboda Allah bai ya zaba masa abu sai wanda yake fiyayye an gane ko dan haka kuma iya abu ne wanda yake Allah ya tilasa mana iya abin da ake bukata da mu mu'minai mu zamanto saboda kafa a dukkan al'amura na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaman tuba mu da abun koyi face shi sai dai in mun fahimci abin yake banta da shi yau za mu tashi babi na gaba qala abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah babun yukabbiru ma'a kulli hasa'ah قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد وابن مسرهد ابن مسربل عن عبد الله عن عبد الواحد وابن زياد البصري قال حدثنا الأعمش هو سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي أنه قال سمعت الحجاج يعني ابن يوسف الثقفي يقول على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء قال فذكرت ذلك لإبراهيم يعني ابن يزيد النخعي فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبقن الوادي حتى إذا هذا بالشجر حتى إذا هذا بالشجرة ائتربها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال من هاهنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa mai jifa zai yi kabbara tare da dukkan tsakuwa, ma'ana duk tsakuwar da zaka jefa daga cikin tsakuwan nan guda bakwai a jifa na farko na ran 10 ga wata, da jifa da zaka yi na ran 11 wanda zaka jefi rami uku kowane rami da tsakuwa bakwai, yanda ka yi a 11 haka zaka yi a 12 haka zaka yi a 13 idan kana nihin jinkirtawa, an gane ko? To haka shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda shi al-Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa yi wannan babu cai babun yukabbiru ma'a kulli asfa, mai jifa na cewa Allahu akbar tare da dukkan tsakuwa idan zai jifa. Qala ibn Umar radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam, maganan nan ta yin kabbara tare da dukkan tsakuwa idan za a jefa, Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda shi ya fada yace haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi. To shine anan wato malam ya shigo da hadisin al-A'mash. A'mash yake cewa naji al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, an gane ko? Wanda sananne ne al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, wanda ya zama shugaba a birnin Makka bayan gusar da wato Abdullahi ibn Zubair jikan Abubakar Allah ya kara masa yadda. Al-Hajjaj wato lokacin da yake bada labari game da wannan kissa, wato sai yake cewa wato yake da yake bada labari sai yake cewa as-sura allati yuzkaru fiha al-Baqara was-sura allati yuzkaru fiha Ali Imran was-sura allati yuzkaru fiha An-Nisa. Me yake nihi? Saboda anan shi al-Hajjaj ibn Yusuf yana inkarin wato sura ta Al-Qur'ani a jingina ta zuwa ga wani suna, yana ganin bai dace ba a ce suratul baqara a jingina ta zuwa sunan wata dabba ko Ali Imran ko suratul nisa, wanda shi kuma anan ya shigo da hadisin ne domin ba dan komai ba shi al-Amash da ya ketara ya rawaito domin mai da martani ga shi al-Hajjaj ibn Yusuf yana inkarin a jingina sura ta Al-Qur'ani zuwa ga wani suna. Al-hali jingina sura zuwa ga wani suna abu ne tabbatacce tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda galibin sura ita ana ambatanta da abin da yafi shahara a cikinta. In ka dauki suratul baqara ta kunshi hukunce-hukunce da abubuwa waɗanda suke masu yawa, amma babu kissa wadda take mafi bada mamaki a cikin suratul baqara gaba daya kamar irin wato kissa ta al'amarin saniya, wanda wani mutum ne aka kashe a cikin banu Isra'ila ba a san ba wanda ya kashe shi. Jama'a suka zo suka gaya ma annabi Musa alaihi salam, suka ce roka musu ubangijinsa ya bayyana musu wane ne wannan kisan kai, an gane ko? Har aka kai annabi Musa alaihi salam ya ba su labarin ga sakon da ubangijinsa ya turo masa cewa saniyar da za a yanka, an gane ku, yake cewa innaha baqaratun wannan qaludu ulana rabbaka yubayyin lana mahi qala innaha baqaratun la faridun wala bikr awanun bayna zalik fafa'alu ma tu'maru qaludu ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha قال انه يقول انها بقره صفراء فاكه لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا وان ان شاء الله لمهتدون قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرم مسلمه لا شيئه فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. To dan haka kasancewar Ubangiji Ta'ala ya ce musu abinda za a yi in kun yanka wannan saniya ku dau wani bangaren jikinta ku bigi mamacin kuna bugon shi kai tsaye zai rayu, suka aikata haka kai tsaye Allah ya raye da shi kuma ya ba da labarin wanda yake sa. Babu abin da ya wuce al'ajabi a cikin surar sama da wannan. Don haka ta ci suna suratul Baqara. Haka ita Ali Imran da Allah yake cewa inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imran ala al-alamin. Haka in ka dau suratul Nisa, Ubangiji ta'ala ya cika bayani game da al'amarin mata. Wanda bayan wasiya da Allah ya mana game da taqwa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Sai ya ce wa atun nisaa'i saduqatihinna nihila wa atun nisaa'a saduqatihinna nihila wa atun nisaa'a saduqatihinna nihila. Kaga kasancewar wannan al'amari ne wanda yake na haƙƙi, wanda Allah ya wajabta mana duk a cikin haƙuƙuwan mace babu haƙƙi sama da sadaki, wanda sadaki ya haƙƙi ne wanda yake kadaitacce nata, ko mahaifinta ko mahaifiyarta haramun ne su dau didi na dala a cikin sadakin diyarsu. An gane ko? Ba maganar ba cewa dukiyar ɗa ta uba ce, a wannan haramun ne didi da dala uba ko uwa su dau wani abu daga cikin sadaki na mace, haƙƙinta ne wanda Allah ya yanka mata. Haka malamai suka tabbatar da wannan. Kuma nan sai Allah ya ce wa atun nisaa, ku ba mata, an gane ku, sadukatihinna, sadakokinsu nihila, a matsayin kyauta ce wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yanka ya ba su, ya tilasa muku cewa ku ba su. To don haka shi Al-Hajjaj ibn shi ne a nan kenan a amashe ke cewa sami ito na Hajjaji ya kulu alal mimbar, ya ce na ji Hajjaji a kan mimbari yana fada. Amma shi fadar da yake wai maimakon ya ce suratul Baqara, sai ya ce as-suratul lati yuzkaru fiha al-Baqara wa suratul lati yuzkaru fiha alu Imran wa suratul lati yuzkaru fiha an-nisa. Maimakon ya ce suratul Baqara wa suratu ali Imran wa suratul nisa. Amma ba dan shi Al-Hajjaj, wato ba dan shi Al-Amash yana yin riwaya ne daga Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ba adali bane, matsayin sa fasiki ne. Illa kasancewar kawai kuskuren da yayi Allah ya gafarta masa shine kawai. Amma kasancewar bai kai matsayin a ce malaman hadisi sun yi riwaya ta wajensa, saboda ya riga ya sauka daga cikin layin adalai, saboda wata ta'asa da ya shuka a cikin musulunci. Shine yace fa zakartu zalika li Ibrahim. Al-Amash yace sai na ba wato Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai irin wannan inkari da Al-Hajjaj yake game da jingina sura zuwa ga wani suna. Sai Ibrahim ibn Yazid yace masa haddathani Abdurrahman ibn Yazid, yace Abdurrahman ibn Yazid ya bani labari cewa ya kasance tare da Abdullahi dan Mas'ud lokacin da Abdullahi dan Mas'ud ya je hiramin Aqaba, da zai je hiramin Aqaba kenan, hina arada an yarmiya jamratul Aqaba, lokacin da yayi nihin jifa ramin Aqaba fastabqan alwadiya, wato sai ya shiga cikin kwari, ma'ana gangare kenan koran. Hatta idza hadha bishajara, lokacin da ya dabranci itaciyar da take nan a wannan lokaci, ita rabaha, wato sai ya gabatu ramin, farama bi sab'i hasayat, yaje firamin da tsakuwa bakwai, yukabiru ma'a kulli hasa, tare da dukkan tsakuwa yana cewa Allahu akbar. Thumma qala, sannan sai ya ce min hauna, yace wurin nan da kuke gani inda na tsaya, yace wallazi la ilaha ghayru, ina rantsuwa da Ubangijin da babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya face shi. قام الذي انزلت عليه سوره البقره صلى الله عليه وسلم, منزل da aka saukar masa suratul baqara anan ya tsaya. Kaga ana Abdullahi dan Mas'ud ne yace suratul baqara, bai ce ba as-sura allati yuzkaru fiha al-baqara kamar yadda shi Hajjaj yake inkarin haka. Kenan abu ne sananne a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai dai duka ba wancan labari ba mallan yake nihi. Shi abin da yake nihi anan ya nuna mana cewa iya abin da yake sunna kowace tsakuwa in zaka jefa, to ka ce Allahu akbar, shine mahallu shahid da yace yukabbiru ma'a kulli hasa. Don haka wannan shine dalilin da ke nuna cewa shi wannan jifa sharadinsa kenan ya zamanto tsakuwa ɗe bayan ɗaya, kowace tsakuwa kana cewa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Haka Ibnu Umar yace, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, kuma shi ma dan Masud yace haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi. Kuma manzon Allah kowane abu in ya aikata sai yace li ta'khudhu anni manasikakum, nayi haka ne wato dan ku koyi yanda ibadar ku take, an gane ko yanda aikin hajji yake. To dan haka kasancewar anan malamai, jumhurin malamai suke ganin duk mutumin da ya jimke tsakuwan nan guda bakwai ya jefa su abugo guda, to jifansa bai yi ba, wannan bakwai kin gaba ɗaya sai ka ɗauke ta a matsayin ɗaya, dole ya tsunto tsakuwa shida ya yi da cikewa. Tare da cewa wasu daga cikin magabata suna ganin in ka jimke gaba ɗaya ka jefa jifanka ya yi, to amma kasancewar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi, wannan shi ne abun da ya dace a ce mumini rabi, an gane ku. Don haka kenan duk wanda ya jimke ya jefa su gaba ɗaya, wannan jifan shi bai ba a matsayin ɗaya yake. Wannan kuma na nuna mana yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke daku game da al'amuran na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wani abin da zai aikata sai sun sanya ido su ga yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi domin su aikata, kuma su rawaito ma mu'mini har zuwa kiyama. باب من رمى جمرة العقبة ولم يكف. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتوانا بابي ني واندكي بياني قمدا متمن ديجي في رامين عقبة اما بي سيافة ينا قم جيفا كو يجو يا يتفي يشكشا ننسى اما يوشي قبا يجي مكة يجي دواف الإفادة كوكما يداونا منا. Kamar yanda Ibnu Umar Allah ikara musu yadda haka ya faɗa cewa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi. Don haka abinda muke so mu gane, wannan babi malam ya zo da shi ba tare da wato shigo da hadisi ba a cikinsa, tare da cewa hadisin da suka hadisin da ya gabata shi ne zai iya tsayawa a gun, haka nan akwai hadisi wanda zai iya zama a ƙarƙashin babin illa kasancewar ba a kan sharadin malam ba yake. Domin jifa na jamratul aqaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a ran goma ga wata, manzon Allah bai tsaya ba yayi addu'a. Don haka tsayawa game da yin addu'a a wannan lokaci baya daga cikin karantarwar shi. Inda ake yin addu'ar bayani zai zo nan gaba insha Allah. Babun idza rama al-jamrataini yaqumu mustaqbila al-qiblati wa yusbil. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا طلحه بن يحيى قال حدثنا يونس وابن يزيد الايلي عن الزهري وابن شهاب عن سالم وابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الجمره الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصى ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل الكبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل الكبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وتوانن بابي ني وانده كي بياني game da abun da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan mutum ya jefi ramukan nan guda biyu, aljamra as-sughra da aljamra al-wusta, yaqumu wato zai koma gefe ya tsaya mustaqbil al-qibla, yana mai fuskantar al-qibla, wa yusil kenan sai ya koma cikin dan koren wannan, an gane as-sahal shine wuri wanda yake koren, saboda wani bangaren in ka je jamarat tudu ne, wani ɓangaren kuma ƙurumi ne, kamar yadda bayani ya gabata, wanda wasu malamai suna ganin in za ka yi jifa ka hau wannan ƙurumi ka yi. To Abdullahi ɗan Mas'ud sai ya nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka hau tudu ka yi. Abdullahi ɗan Mas'ud sai ya nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo wannan ƙuramin manzo Allah ya shiga a nan manzo Allah ya yi jifa. To shine a nan ya ce idza ramar jamrataini, idan mai jifa ya jefi waɗannan ramuka biyu kenan aljamra as-sugra da aljamra al-wusda, an gane ko? Kenan yushil shine dai abin da za ka kaddara, kenan sai ya shiga wannan ƙurami. Menene hikima game da gangarawa wannan ƙurami? Domin ka nisanta daga wurin jifa, kar wani ya jefo jifan ya same ka. Ya kumu mustaqbil al-qibla, kuma sai ya tsaya yana mai fuskantar al-qibla domin yin addu'a. To shine a nan ya shigo mana da hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, ke cewa annahu kana yarmi al-jamrata ad-dunya, kamar yadda ɗansa Salim ke faɗa. Wato Ibn Umar ya kasance idan ya zo ya jefi al-jamra ad-dunya. Ad-dunya ita ce as-sugra, an ambace ta ad-dunya saboda ta fi kusa da masjidul kai a nan Mina kenan, ta fi kusa da Mina. Saboda ita al-jamra al-kubra ta fi kusa da Makka, ita kuma al-jamra ad-dunya ta fi kusa wato da Mina. Mina ko in aka ce Mina nan masjidul kai nan shine ainihin Mina, don haka tana da wannan suna. In ma ka ce mata al-jamratu as-sugra ko ka ce mata al-jamratu ad-dunya. Shine yace wato annahu kana yarmil jamrata ad-dunya, ya kasance yana jifan wato rami wanda yafi kusa da Mina bi sab'i hasayat, da tsakuwa bakwai. Yukabbiru ala ithri kulli hasa, wato karshen kenan kowace tsakuwa idan ya jefa sai ya ce Allahu akbar, in ya jefa sai ya ce Allahu akbar. Me za mu fahimta anan? Kenan ba kafin ka jefa ba za ka ce Allahu akbar, idan ka jefa sai ka ce Allahu akbar, domin ithir abinda yake nihin gurbi ko kuma ka ce baya. Ya ce thumma yataqaddam, wato sannan ko kuma in ka ɗauki waccan riwaya yukabbiru ma'a kulli hasatin, a riwaya kenan ta Abdullahi ɗan Mas'ud, tare da dukkan tsakuwar kana jefawa kana cewa Allahu akbar. Wannan kuwa duka akwai yalwa game da haka, ko kafin ka jefa ka ce Allahu akbar sannan ka jefa, ko kana jefawa kana fadar Allahu akbar, ko kuma sai in ka jefa sannan ka ce Allahu akbar. Duka wannan yayi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kabbara ta harama, daga hannu manzo Allah yana dagawa wani lokaci kafin ya ce Allahu akbar, wani lokaci yana daga hannun yana cewa Allahu akbar, wani lokacin sai bayan ya ce Allahu akbar sannan ya daga hannun. Kenan duka akwai yalwa a nan, iya abinda yake cikin hadisan nan biyu, in ma tare da tsakuwar kenan kana jefa kana cewa Allahu akbar, ko kuma sai in ka jefa ka ce Allahu akbar, kamar yadda yake cikin wannan riwaya. Yace thumma yataqaddam, sannan Ibn Umar sai yayi gaba hatta yushil, har ya gangara cikin ƙurami fa yaqumu, sai ya tsaya mustaqbil al-qibla, wato yana mai fuskantar al-qibla, an gane ko? Kenan anan shiramin damar ka kake maida shi, damar ka kake maida shi, domin ƙuramin wato a bangaren wannan ginta yake kenan bangaren arewa. Kenan sai ya zamanto shiramin ya koma wannan bangaren kudu nake ne, kenan ramin sai ya zamanto ya koma damar ka, ka fuskanci al-qibla. A irin yadda muke zaune a nan kenan, wannan teburi sai ka maida shi damar ka, a gane nan ita ce damu kenan, sai ka fuskanci yamma, yamma ita ce kenan al-qibla. Misali shine ya ce an gane ko? Hatta yushil fa yaqumu mustaqbil al-qibla, sai ya tsaya wato yana mai fuskantar al-qibla. Fa yaqumu tawila, sai ya tsaya tsayuwa mai tsawo. An yi riwaya cewa Ibn Umar yana tsayawa tsayuwa gulgudan yanda ake karanta suratul baqara, gulgudan tsayuwar da zaka karanta suratul baqara, haka yake tsayawa ya fuskanci al-qibla, ya daga hannunsa yayi ta addu'a. karanta suratul baqara a kadan koda karatu wanda yake mai sauri a kwashe minti nawa wajen izihi biyar a kadan kenan minti 50 a kadan minti 50 fa yaqumu dawila shine yace sai ya tsaya tsayuwa mai tsawo yana addu'a wa yad'u yana roƙon ubangiji subhanahu wata'ala wa yarfa'u yadayhi kuma ya daga hannuwarsa wanda daga hannun haka ne sunna musamman kuma a wannan wuri kuma yarmi alwusta sannan in ya gama addu'a sai ya gaba sai ya je jefi aljamra alwusta ma'ana ramin na tsakiya kuma ya aku an gane ko thumma ya'khudhu dhata shimal wato sannan sai wajen hagun fa yastahillu sai ya shiga kurami kenan ishi wancan ramin kuramin sa kenan a bangaren hagun yake shi ne wala shine yace thumma ya'khudhu dhata shimal sannan sai ya fuskanci ma'ana wajen hagun kinsa kenan nan yake koma cikin kurami ya dan nisan daga jama'a don haka kasancewar shi anan ba an kebance ba dole cewa sai wannan wuri shi dai abinda ake bukata hikima anan da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gaba ba dan komai ba dan kada ka tsare wurin jama'a ka kawo cunkoso kuma dan ka kare kanka dangane da duwatsu na masu jifa fuskantar al-qibla kin shine iya abinda yake sunna sai ya ce wa ya kumu mustaqbil al-qibla sai ya tsaya halin yana mai fuskantar al-qibla fa ya kumu qawila ya tsaya tsayuwa mai tsawo wa yad'uhu wa yad'u ya roki ubangiji subhanahu wata'ala wa yarfa'u yadayhi kuma ya daga hannuwansa wa ya kumu qawila wato ya tsaya tsayuwa mai tsawo an gane ko ya daga hannu yayi addu'a yayi addu'a sannan ya daga hannu yayi addu'a yayi addu'a tsayuwa yake wanda take mai tsawo kamar yanda yake nan a wato jamra ta farko da yi jifa kuma yarmi jamrata zata al-aqaba sannan wato sai ya jefi rami wanda yake na aqaba wannan ita jamra al-kubra ita ce ake kiranta da jamratul aqaba domin anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya gana da mutanen Madina lokacin da suka yi mubayi'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mubayi'a ta farko da mubayi'a ta biyu wanda suka dau alƙawarin za su bashi mafaka za su sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu akan taimaka masa in aka ce al-aqaba abinda ake nihi da al-aqaba kamar yanda bayani ya gabata shine lalloki a Hausa in aka ce lalloki lungu kenan na tsakanin dutse da dutse banda hanya ta tsakanin duwatsu hanya ce mai wahalar bi don haka ake kiranta da al-aqaba yace min batinil wadi wato daga nan cikin koramu manzon Allah yayi jifa wannan shi Ibnu Umar ya shiga yayi jifa wala yakifu indaha amma fa Ibnu Umar in ya jefi jamra kenan jamratul aqaba ko kuma ka kiraye ta aljamratul kubra wala yakifu indaha bai ya tsaya ba kuma ya sarrifu sai ya juya kaga a ta farko da jamra ta biyu sai da ya tsaya tsayuwa mai tsawo yayi addu'a amma ta uku Ibnu Umar idan ya jefa baya tsayawa sai ya juya ya shiga sha'aninsa fa ya kulu sai yake fada haka za ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace yanda kowa gana ya haka naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na aikatawa don haka kenan anan abinda muke so mu gane abinda yake sunna in ka jefi rami na farko kenan sai ka maida ramin wato a damarka kana mai fuskantar al-qibla ka koma gefi sai ka daga hannuwanka ka yi addu'a ana buƙatar kuma tsayuwar ta zamanto tsayuwa ce mai tsawo ka roki duk abin da kake da bukata a wajen ubangiji subhanahu wata'ala in ma alkhairin duniya ko na lahira sannan idan ka jefi na biyu kenan sai ka kama wajen sai ka yi wajen hagunkinsa an gane ko kenan nan korami yake sannan shi ma sai ka fuskanci al-qibla ka daga hannunka ka yi addu'a ka yi addu'a sannan in ka jefi na uku to ba maganar a tsaya a yi addu'a sai ka juya ka shiga sha'aninka kamar yanda shi Ibnu Umar haka yi, kuma ya tabbatar mana ya ce yanda ya haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yi. Babu raf'il yadaini inda jamrati dunya wal wusta. Qala haddathana Isma'il ibn Abdullah qala haddathani akhi an Sulaiman an Yunus ibn Yazid an ibn Shihab an Salim ibn Abdullah anna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma kana yarmi jamratad dunya bi sab'i hasayat thumma yukabbiru ala ithri kulli haswa thumma yataqaddamu fayusil fayaqumu mustaqbila liqiblati qiyaman qawila fayad'u wa yarfa'u yadayhi thumma yarmi al-jamratal wusta kadhalik fayakhudhu dhata ash-shimali fayusil wa yaqumu mustaqbila liqiblati qiyaman qawila fayad'u wa yarfa'u yadayhi thumma yarmi al-jamrata dhata al-aqaba min batni al-wadi wa la yaqifu indaha ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. حديثن da ya gabata shine malam ya shigo da shi a wannan babi wanda ke bayani game da daga hannuwa a wajen addu'a lokacin da mutum ya jefi rani wanda yake na farko da na biyu aljamratud dunya da aljamratul wusta ko mu ce aljamratus sughra wal jamratul wusta. To shine koma shigowa da hadisin da ya gabata illa kasancewar wato canjin hanya wancan da ya gabata ta hanyar wato Usman ibn Abi Shayba shine malamin al-Imam al-Bukhari anan sannan Talha ibn Yahya sannan Yunus ibn Yazid al-Aili sannan al-Imam Zuhri sannan Salim ibn Abdullah sannan daga mahaifinsa ibn Umar wannan hanya kwa malamin al-Imam al-Bukhari shine Isma'il ibn Abdullah sannan shi kuma daga dan uwansa shi ko daga Sulaiman sannan kenan daga Yunus kamar yanda ya gabata Yunus shi kuma daga Shihab ibn Shihab shi kuma daga Salim shi kuma daga Abdullah dan Umar shine anan yace lalle Abdullah dan Umar Allah ya kara musu yadda ya kasance yana jifan aljamratud dunya wato rami wanda yake kusa da Mina da tsakuwa bakwai kuma yukabbir ala ithri kulli hasa sannan karshen kowace tsakuwa idan ya jefa sai ya ce Allahu Akbar idan ya gama kuma ya taqaddam sannan sai yi gaba fa yusil ya shiga cikin korami fa ya kumu ya tsaya mustaqbila al-qibla yana mai fuskantar al-qibla qiyaman qawila tsayuwa wadda take mai tsawo fa yad'u ya roki ubangiji subhanahu wa ta'ala wa yarfa'u yadayhi kuma yana daga hannuwansa kenan halin addu'a yake kuma yarmi aljamratul wusta kazalika sannan yayi gaba sai ya jefi rami na tsakiya kamar yanda yake na farko fa ya akhudhu dhata ash-shimal idan ya gama jifan na tsakiya sai an gane ko sai yayi wajen hagun fa yushil sai ya shiga cikin korami wa yaqumu mustaqbila al-qiblati qiyaman qawila sai ya tsaya tsayuwa mai tsawo halin yana mai fuskantar al-qibla fayad'u ya roki ubangiji subhanahu wa ta'ala wa yarfa'u yadayhi kuma yana daga hannayensa kenan halin addu'ar da yake kuma yarmi aljamrata dhata al-aqaba min batni al-wadi sannan sai ya jefi kenan aljamratul kubra daga nan cikin koram wala yakifu indaha amma fa baya tsayawa an gane ko a wajenta don haka kenan anan ita aljamratul kubra ita ce ake buƙatar in za ka yi jifa ka shiga cikin koraminta domin nan aka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ita aljamratul wannan dunya da aljamratul wusta lalle anan malam bai zo ba da wani dalili wanda ya bayyana ga inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya lokacin da zai yi jifa dan haka wasu malamai suke jimin cewa gaba ɗaya daga kan tudun ake buƙatar mutum ya yi jifa ba illa kasancewar ita al-kubra Ibn Umar da Abdullah dan Mas'ud sun tabbatar mana daga koramin annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya yi jifa sai ya ce wala yakifu indaha amma baya tsayawa a wajenta wa yaqulu yana fada haka za ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'al yace yanda nayi haka naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na aikatawa kenan da ta farko da ta biyu wannan ana buƙatar mutum ya tsaya ya daga hannuwansa wato yayi addu'a shine anan kenan malam yayi babu daga hannuwa babu du'a'i inda jamratayn wa qala muhammad haddathana usman ibn umar qala akhbarana yunus an az-zuhri anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallama kana idha rama al-jamratan allati talima sajida mina yarmiha bi sab'i hasayat yukabbiru kullama rama bi hasa thumma taqaddama amamaha wa waqafa mustaqbila al-qibla rafi'an yadayhi yad'u wa kana yudilu al-wuquf thumma ya'ti al-jamrata ath-thaniyata fayarmiha bi sab'i hasayat yukabbiru kullama rama bi hasa ثم ينهدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصى ثم ينصرف ولا يقف عندها قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعل wato wannan babi ne wanda ke bayani game da tsayawa ayi addu'a a lokacin da aka jefi ramukan nan guda biyu daga cikin uku kenan na farko da na biyu shine anan malam ke cewa wa qala muhammad wanda wasu malamai suna ganin muhammad anan da malam yayi idlakin sa bai kayyade ba malamin sa ne Muhammad ibn Bashar an gane ko Muhammad ibn wannan Muhammad ibn Bashar wanda ake kiran sa da Bundar duk da cewa wasu sun yanke shakka cewa ba kowane Muhammad ba malam yake nufi anan illa Muhammad ibn Yahya az-Zuhri wanda malamin sa ne kuma malamin al-Imam Muslim ne wanda kuma sun dan samu rashin zuwa tsakanin shi da al-Imam Bukhari an samu ja'in ja tsakaninsu wadda take ta gaske to amma duk da haka shi yasa shi al-Imam Bukhari in ya rawaito hadisi baya bayyana sunan shi sai dai ya ce Muhammad to dan haka wasu suka dauki a matsayin cewa wannan kinsa ne shi kuma al-Imam Muslim malamin sa ne Muhammad ibn Yahya az-Zuhri kuma al-Imam Bukhari malamin sa ne to amma da ya tashi wallafa littafin sa bi shigo da daidai da hadisi daya riwayarsa ta hanyar Imam Bukhari ko kuma ta hanyar wato Muhammad ibn Yahya az-Zuhri shine anan wato ya shigo da hadisin wato al-Imam az-Zuhri yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza rama al-jamrata allati talima sajida mina idan zai jefi rami wanda yake kusa wato da masallacin mi nake nan masjidul khair wannan yin gaba ita ce ta nuna mana abin da yasa aka ambaci ita aljamratus sugra cewa aljamratud dunya domin ta fi kusa da masjidul khair sai ce yarmiha bi sab'i hasaya yana jifan wannan rami da tsakuwa bakwai yukabbiru kullama rama bi hasa a duk lokacin da ya jefa wato tsakuwa sai ya ce Allahu Akbar wannan daidai yake da ala ithri kulli hasa chai yukabbiru yana cewa Allahu Akbar kullama rama bi hasa a duk lokacin da ya jefa tsakuwa sai ya ce Allahu Akbar kawai kenan jifar ta gabaci fadar Allahu Akbar thumma taqaddama amamaha sannan sai ya gabata nan gaban ramin fa waqafa sai ya tsaya mustaqbilal qibla yana mai fuskantar al-qibla rafi'an yadayhi yad'u yana mai daga hannayensa an gane ko yana roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala dan haka kenan a hadisi da ya gabata da yace wayarfa'u yadayhi kenan wayarfa'u yadayhi nan jumla ce haliya kamar yanda anan yace rafi'an yadayhi halin yana mai daga hannayensa yad'u yana mai roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala wa kana yudilu al-wuqufa ya kasance yana tsawaita tsayuwa bayani ya gabata yana tsayawa gurgudan karanta suratul baqara kuma ya ati al-jamrata ath-thaniya sannan wato sai ya jima rami na biyu kina wancan sai ka ce aljamratul wannan aljamratul ula sai ka ce aljamratus saniya wancan kuma sai ka ce aljamratul akhira baka ce ba athalisa domin babu wani kari akan haka abin da yafi dacewa ka ce aljamratul akhira ko kuma anan ka ce aljamratul ulya an gane ko aljamratud dunya ta farko ta biyu kenan aljamratul wusta ta uku sai ka ce aljamratul ulya an gane ko domin ita akan tudu take kenan kuma kusa da makka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya koma cikin kurmi idan zai jifa shine yace thumma ya'ti aljamratus saniya sannan sai ya jima rami na biyu yarmiha bi sab'i hasayat sai ya jefe shi da tsakuwa bakwai yukabbiru kullama rama bi hasa a duk lokacin da ya jefa tsakuwa sai ya ce Allahu akbar thumma yanahadiru sannan sai ya gangaro zatal yasar wajen hagun min mayilil war an gane ko abinda ke kusa kenan da kwarin an gane ko kusa da koramin kenan sai ya gangaro nan bangaren wajen hagun fayaqifu sai ya tsaya mustaqbilal qibla yana mai fuskantar alqibla rafi'an yadayhi yadu hali yana mai daga hannayensa yana mai roƙon ubangiji subhanahu wata'ala thumma ya'ti aljamratal lati indal aqaba sannan sai ya je wajen ramin da ke nan aqaba kenan aljamratul kubra fayarmiha bi sab'i hasayat sai ya jefe shi da tsakuwa bakwai yukabbiru inda kulli hasa a duk lokacin da ya jefa tsakuwa sai ya ce Allahu akbar idan ya jefi wannan rami na uku ko kuma mu ce na karshen ko kuma babban ramin thumma yansarifu sannan sai ya juya baya wala yaqifu inda ha sai ya juya ya tafiya sa wala yaqifu inda ha bai ya tsayawa a nan yayin addu'a al-imamu az-zuhri sai ya ce sami'tu salim ibn abdullah saboda anan in ka kalla a farko me yace cai an-zuhri sai ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa al-imamu az-zuhri ba sahabi bane tabi'i ne don haka cikon isnadin ne cikon danganan hadisin shine yazo da shi anan kasa wasu malaman hadisi suna ganin halaccin haka wasu ba sa ganin halaccin haka isnadin ne ya cira dan da yace an-zuhri sai ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to shine anan yace qala az-zuhri sami'tu salim ibn abdullah yuhaddithu مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الزهري يجي ناجي سالم دان عبد الله أنغاني هو ينا بعد الأبار قطنشن ونن حديث دقما أي فنسا شكما لكم الزمع الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعل ابن عمر حقيقي أمر لنا من زمع الله صلى الله عليه وسلم دان حقا دي ونن كنن سنة نموتين يسيا ya dau dan ya lokaci wato ya addu'a ya roki ubangiji subhanahu wata'ala wato duk wasu wato bukatun sa kenan dan haka shi addu'a da daga hannuwan dukkan abubuwa ne wadanda aka shar'anta mana nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك